masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
kamar da asuba da fatar an waye gari lafiya na goma an tashi lafiya
lafiya kalau alheri ya kokari
lafiya lau barka da asabar ta biyu a shekara ta 2023
haka
kace wai wannan ce asabar din da muka karba aiki daga hannu
masu muka hutar da masu taurari
aika sunan yanzu da na duba wannan babu sai na ga
da muryoyi an tuno
guda 65
kai
yau guda 65 ne suka shigo cikin wannan wayar baba kuma da na so ne su ma in karanto su in gaishe gaggaida su in karanto su na su sai dai abinda ya faru shi dai ka san lamba in ba dai ka riga ka rubuta ta a cikin wayar ka ba ka sa
suna ba kwarai kwarai ban baka gane
ba ko kowace waya bace take tafiya da sunan wanda ya
aika
sai dai lambobi da kuma ko irin inkiya din da suka saka ga dai Usman Malika na ganshi da hoton da ya makala a cikin dandalin
kabar da kace mun karbi aiki
mun karbi aiki sai kuma December
yanzu abin da zai faru shine ba waka daga baki
ne ita bace ba
haka ne ita bace aikowa za su yadda muka saba
haka
mu kuma mu karanta sai dai
insha Allah
wata dama da zamu kara bayarwa domin kalilan inda mutane sun lura za su ga cewa kusan akasarin waɗanda muke karantawa sunaye ne da suke mutane
suke baimaita kansu
yawwa tabili da akwai ɗan na'urar tsaron shigar da takardun da ba su kenan ba a cikin email ɗin da aka saka na kariya
tsaro
in ya tashi tacewa sai ya zuba da su ba ka shigowa duka to sai ya zama kalilan mutane kalilan suke samun shiga aka sun yadda aka saba a rana ɗaya za mu iya samun 1,000 ma to sabili da haka wannan dama ta wayannan da aka bayar ba waya ce ta kira dan a gaisa ba aha waya ce kawai ta aiko da sakon a bari ya huce
sabili da haka
yanzu da yake ba da baki ake aikowa ba in dai ba zaka iya aiko da labarin ka ko kuma gashi-gashi a cikin wannan rubuce amma ko an kira babu wanda zai dauki wannan waya sabili da haka ka hutar da kanka
waya ce take kwance a office
a yawa babu zai dauka ta ya amsa waya to baba daga wurin ka zamu tashi yau
to shike da bari mu faro da wannan sakon taya murna daga zuwa ga iyalan Abubakar Bebeji mai fato da iyalan gidan Dikko a Yalwa Kumasi na daurar auren dan su wato Tawfik Alhassan da amaryarsa Nihad Muhammad wanda za a daura gobe Lahadi kenan da misalin karfe 10 na safe a unguwar Dima wato Nima bus stop a kusa da gidan Sajid Babini bayan haka kuma akwai liyafar da za a shirya wato yau Asabar din nan kenan a Golden Bean Hotel
da
ke a unguwan Ahunjo ikai suke nan a Kumasi
lalle ka yau 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 ne
kware kuwa sai a gyara ciki kafin a isa wurin akwai wace ba za
akwai akwai wace a sai ka tuna mun baba da mun ka ba wace a wannan sabon shekara na ga hula na ta hula
kai ki ja hula
na ta hula sallawati sai Allah ya duba
mu wato Allah ba ji zaman lafiya da kuma zuri'a tsayyaba
amin amin mutuka raba
insha Allah
to ba wani ko bari mu fara da mika godiya ta musamman ga ƴan uwa da abokan arziki da suka taya mu jajin rashin antinmu da muka yi wanda aka yi jana'izar ta makon da ya shige wato iya mama Dalhatu Abdu wadda ta rasu tsohuwar shugabar zumuntar mata Ikwa da ta rasu a garin Jos aka kuma yi jana'izar ta a garin Jos to muna godiya ta musamman ga dukkan waɗanda suka aiko mana da sakonnin ta'aziya da jaje da suka hada da ita Fatima Musa Wada da danginta duka suka aiko da farko dai suna aikowa tace ta ji labari ko an ce baba ta ce nace mata wata addan muti to muna godiya kwarai da gaske to bari mu ci gaba kamar yadda muka saba waɗannan wasiƙu da suke hannuwan mu musada zumunci bari mu fara da mika gaisuwa fata alheri da barka da sabuwar shekara ga Alhaji Abdulkarimu Kafinta a malumfashi da fatar an shekarar lafiya sai gaisuwa ta Fatima Musa Wada da tace tana so a mika mata sakon ta na gaisuwa ga ta dai gaishe mu duka duka mu
lallai
yawa to barin ka karanto ta fara da Aunty Grace Daula Salim Maryam Dauda Halima Jimrau Shamsiya Hamza Ibrahim Ramatu Garba Baba Zainab Bilyamina Abdullahi Zainab Muhammad Abubakar Fauziya Dauda Halima Umar Sale Aishatu Musa Wada Barikin Ladi Zainab Ibrahim Musa Wada Barikin Ladi Jummai Matar Sani Mai Manja Jihar Plateau Zainab Babaji Barikin Ladi da daukacin al'ummar Barikin Ladi baki daya tace suna gaishe su da fatar an tashi lafiya sai kuma gaisuwa fata alheri da sada zumunci daga Muhammad Ahmed Usman Tungan Makiri yace a gaida mishi da sakatare Kabiru Sarkin Direbobin Bangi da Ibrahim Kibiya Mazami Bangi sai Muhammad Ahmed Usman Tungan Makiri da Idi Mai a'a ya har da shi kuma a ciki wannan wasika ta fito daga hannunki kuma to kila ta kore
shi
kila ta kore shi ne
haka
to kila ta kore
shi sunan ka haɗu
yawa to sai kuma Idi mai lalle bangi tsohon shugaba da dan Tani Kalwa bangi sai Ibrahim Makeri da Ya'u mai neman na aure sai Bello mai tukwane da Abdullahi baban jega sai Yusuf direban tractor da Ibrahim Muktar mai shago dawakin basa sai Abubakar dan agaji dogon fadama daga ƙarshe yace yana gaida mai girma Hakimu Ukata sarkin bangi a jihar Neja da fatar an tashi lafiya
to daga hannuna kuma ina rike da sakon Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a yace yana gaida Bello Bello da Mari da Alhaji Shafiu ma dawakin Innono da injiniya Alhaji Bilyamin Muhammad Alababa permanent secretary a ma'aikatar ayyuka da gidaje ta jihar Katsina sai kuma Usman Manika mai ruwa road funtuwa yace yana gaida Alhaji Alhassan Kabiru Usman sarkin dawakin sakar gida da Hajiya Abu Erfulani dake kofar Soro Katsina da kuma Maryam Kasimu Abubakar Iya dake unguwar Goruba road sai kuma Hajiya Zainab Yakubu Lado dan Marke da Maryam Dauda VOA da yaya Hadiza Ingawa wannan sakon ku ya fito ne daga Hajiya Dada mata Alhaji Muktar mai shago dawakin Basa birnin Gwari a jihar Kaduna tace ku isar min da gaisuwa ta zuwa ga kawaye na kamar su Lami da Habiba matan Ahmad Muhammad Usman Tungar Makeri da matan limamin dawakin Basa Alhaji Abdulrahman Ubale sai kuma matan Yakubu Makeri tashar Keji da kuma kinga baton haduwar sunan
nan a foto ka gani ko haka ne
eh da kuma matan Nuhu mai wanki da guga tashar Keji da Talatu matan sakatare Yusuf Mero Kagara da Rakiya matan Malam Tanimu Opoza Tungar Makeri da Hausi matan Hamisu mai injin hayin gada Gidigori da matan Gimba Muhammad Tela Gusasi Mina da Auntie Grace Alheri Abdu da Hajiya Gwamma matan Baba Yakubu Makeri yanzu aka yi magana ka ta zaje buge da rawa
babban magana
yawa da matan Dallami Jojiya Kagara baka auren yarinya mai kwadayi da matan Musa dan yaya a canza Ikusu Sabon Gari Fandogori da fatan alheri kuma da fatan sun tashi lafiya to akwai wannan yan guda biyu daga lamu mika zuwa ga Alhassan Bebeji a birnin Kumasi da Amadu Bebeji da Sadat Ridwan sai kuma Faisal Dinko wato dan damburam na birnin Kumasi kenan da Yushau Aminu Bebeji sannan kuma da Alhaji Kabiru Shadis babban dan kwangila kenan a birnin Kumasi
to madalla baba ka ce komai kirkin ka baka gama kasuwa da kai kuwa sabili da aka bari mu dire da waɗannan sakonni da suke hannuwana ɗaya ne da ya fito daga hannun Isa Lawal Girgin wanda yake so a mika miki gaisuwar sada zumunci ga da farko masu gabatar da wannan fili mai farin jini maganin hawan jini muna godiya kwarai da gaske sai Sa'idu Abdullahi da Maturu da Aminu Adamu Malam Maduri da baba gani Alhaji Dabuwa Nguru da Alhaji Gambo Ringim Gashuwa sai Sama'ila Alhaji Imamu mai kayan miya Gashuwa da Audu na Yelwa mai abokan rani Sambauna da Alhaji Gambo mai citta kasuwar Fataskum sai Suleiman Adamu Tandari Fataskum Allah ya sa ka tandarin nan garin yake sai shugaba Laraba Deba mai abinci a Fataskum daga ƙarshe sai wannan sakon sada zumunci da ya fito daga hannun Alhaji Umar mai cewa yana so a mika miki gaisuwar fata alheri da barka da sabuwar shekara zuwa ga Kadore Digaga dan mutanen Warji da Buba mai gaura Gashuwa sai Mustafa mai kayan miya Gashuwa wannan Mustafa yau ya samu shiga da Usman dan gote karasuwa sai Kinunu Sari Nusari da Nusuru Shehu Nusari sai Alhaji Saukin Yaki unguwar Nima Gana tofa unguwar Nima Gana
Nima haka
ayo unguwar Nima a Gana yawa ashe an kai ka unguwar
sosai kuwa
sai ya mamu unguwar Katuzu da kaka Alhaji Gursuma da Basak sai Garba Sabiyalo Gashuwa da Yusuf dan Maryam komi na Allah ne da Bakare dan Fulani Gasma sai shugaba mai guzumbana ya kuma ce ba zai manta da matarsa ba Usaina Mama Layyazatu unguwar Katuzu gidan gona
tafiya maganin gari mai nisa na san maza maza sun sani sabuwar sana'a ta samu zuwa ne sana'a da ba uwa bari ba wa'azu sun ce mun bar gari mai kallon guga ya musu a'a sana'a mu babu inda ba ta wakai mu mu rike su mun ce Allah aiko mun bace ana neman mu mai uwa bakin murhu ka tabbata baya kukan yunwa
to baba yau labarin da zamu tashi da shi a cikin wasiƙu da aka aika mana shine labarin da ya fito daga hannun Lami da Habiba matan Muhammad Ahmed Usman tungan makiri a jihar Niger
to
suka aika da labari baba suka aika da wani labari suka ce wai labarin wani bagoburi ne da matarsa
to
wai shi bagoburin ya san kina ruwan Fulani yake da shi
eh
sama gege
haka ne sai ni haka da shi
cin to yake kamar bai ci
iko Allah
ba mate bagoburin baba aka san haka ne
kai
ita kuma jiya ya riga tsawo ga
amma ba ta ci da
amma ita a ita dai aka san mijin Sabili da haka mun fada ya hada su ai ka san yadda za a yi
gaskiya.
Tunji ke da ita shi ita me shi bagoburin matar shi tana sana'a waina toya waina ce.
To
shi baba kuma sai ka ce miki la mutum wala ka ce irin wanda da ake cewa mijin Hajiya ko?
Eh haka ne Hajiya ta aiko ji ke.
Baba idan ta tuya waina bagoburi ne zai je sayar wai ta tana kulle
kai
to bagoburi idan ya je inda aka samu kuskure ko kudi ya bata ko dai wani kuskure da aka zo idan ta zo
ko kasuwa bata yi da shi
ba wa sai ta mushi ba dadi ta mushi ba dadi shikenan kullun haka bagoburi rannan ya gaji ya gaji da kulli baba
na'am
ya dawo ya yi rashin sa'a
aka samu matsala
yawa ya ci miki kudi suka fadi
ya ci ka gobiran kiji ba
ya ce duki ya sai da ma abin da waina tas babu kudi suka yayi dreman duniyar nan ya dawo ne ya rasa yadda zai ya ta gara rishi har shi ne da ya gaya ma haji ya kudi su bace ba shi kuma bai dawo gida ba bai ga kudi ba ya gama wani shi tas zare yamma ta ya dawo gida ba waina ba kudi
kuma ya zo a makare
ka kuma bagoburi baka dawo ba balle ka ta Hajiya sirrin ba sa gobe ba ai wasu waina gobe ba shike dan da ya zo ta gashi da tsuma ta san cewa akwai magana
abin da ya faru
ai da ba ta riga ta gaba fushin cewa bai dawo da wuri ba
da
aikin gida dai an kyale ta da shi wanda da ba ta saba yi ya saba
yi ya saba mata
kuma dole a shirin yin waina gobe sai shi kenan da ta hau bala'in na masifar tata da cin kwala da
abun ya girma
ai sai ce shi yace bai je yau kan bai je haka ba shi ma ta maza zai yace shi ya gaji ya gaji da rainin ya ne ce miki wai shi ya gaji da rainin wayan nan ya wai rainin wayan ta na bi ta ce wai da yake ta yace da ita yace da tace da waye yake tana matsowa yana baya har da cha yake zai wuf ya fice zaure sai bai tsa ba ya tadi ya shike da ta cakume shi
ta hajiya ta daga shi ta sauke ta daga shi
ya shike da ya fara ihu mutanen unguwa suka ji suka zo aka raba fada da aka hajiya ki bari mana menene hajiya ki bari mana da aka samu ya kwaci kanshi da ma ta riga ta fara shirin sanwa gobe ba tunda dai mata ta yi kulli an yi menene tun da ne ake yawa ake ta kwana ta tashi ta riga ta yi kullinta ta shirya komai na masa gobe saboda shi ba wai shi ya ci duka kenan ya ci duka da dare ne baba ya sa kafa ya shura tukunyar
kai
kulli ya kifa da ya kifa da tukunyar kullun
wannan ba zai bace a gidan da bace
shi ba ya rama shi ma ya rama ya fice gida da gudu to baba idan kai da bagobiri ko kai da za ka dawo to kai da hajiya fa ya za ka yi a kifin baka da gabari ga an kifin baka da ya za yi za ka bari ya dawo ko kuma ya za yi ya za yi
tun da na fahimci babban da shi ne sai ya zo kike da a kasar da
to gobe wa zai kai mata kadallan masan
ya ce sai ne ce
to mama na ga malama jullu na daka ba da nusa bili da ka tida mujaburki da yanzu a madadi
baba ya ku baki
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci a wannan shekara ta 2023 da alheri
kalam mutum kalam maganar shi kalar tafiyar shi kalar tsarin shi al'umma annabi kun mulko mi sanni da so da kauna da jajircewa ubar me asaba yana tare da kunya yayi da shiuka abunai mun san duniyar da sai dai Allah halin mutum sai lillahi Allah kamu wa fuka kyauta ta karshen mu.